of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 6 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanun labarai.
An cimma matsaya kan cewa Fulani makiyaya mazauna wannan bangare na Najeriya za a ba da haɗin kai ga hukumomi ga sarakuna.
To, da fatan za a gafarce mu. Idan aka ji kanun labarin a bangaren rahotanni, yau ne aka gudanar da bikin kaddamar da sabon sarkin Ingila Charles na uku a birnin London. Za mu ji tasirin haka ga kasashe masu tasowa da kuma musamman kasashen nahiyar Afrika. A Najeriya kuma, hukumomin tsaro a yankin kudancin kasar na jagorantar wani shirin sulhu tsakanin Fulani da makiyaya da jama'ar yankin domin kawo ƙarshen rayuka da wato kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da ya zama ruwan dare a yankin. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma za a ji shirin muna a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga kuma labaro. Yau aka fara kayatattun bukukuwan bada sandar girma ga Sarki Charles na uku a fadar majami'ar Westminster Abbey da ke tsakiyar birnin London. Bikin shi ne irinsa na farko cikin shekaru 70 da suka shuɗe, lokacin da aka bada sandar girma ta kama aiki ga sarauniyar Ingila marigayiya Queen Elizabeth. Ɗayan shekaru 74, Sarki Charles ya hau kan gadon sarautar Ingila bayan mutuwar mahaifiyarsa Elizabeth a watan Satumba na bara. Dubin dubatar mutane ne suka yi cincirindo a kan titunan birnin London sanye da tufafi masu launin tutar ƙasar Burtaniya, wato ja da fari da kuma shuɗi, yayin da wasu ke sanye da hulunan takardu tare da kaɗe-kaɗen gargajiya na sarauta, yayin da suke tunkarar wurin bikin domin taya murna ga sabon sarkin. Sai dai rahotanni sun ce ba kowa ne ke nuna annashuwa da murna ba, la'akari da ɗimbin dukiyar da aka kashe domin gudanar da bikin. Akwai ƙaruwar ƙorafe-ƙorafe a tsakanin 'yan ƙasar, musamman matasa, waɗanda ke ganin cewa yanayin zamani na zagwanye daraja da martabar sarautar gargajiya a ƙasar. Amma duk da haka, bikin wadda ke gudana a majami'ar Westminster Abbey cakuɗe yake da abubuwa da tsarin gargajiya da kuma sabbin ƙirƙire-ƙirƙire na zamani. Bangarorin da ke faɗa da juna a Sudan sun tura wakilai zuwa ƙasar Saudi Arabia domin tattauna yadda za a samar da ƙwaƙwarar yarjejeniyar tsagaita wuta. Jami'ai sun ce tattaunawar wadda za a fara ta yau Asabar ɗin nan a birnin Jidda ta biyo bayan yunkurin ƙasashen ƙetare ne na cewa bangarorin biyu sun zauna a kan teburin sulhu, wanda ake fatan za ta kawo ƙarshen yaƙin da ke gudana a ƙasar ta Sudan. Jami'an gwamnati a Sudan sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa Amurka da ƙasar Saudi Arabia ne za su jagoranci tattaunawar. Sun ce zaman sulhun zai ba da dama a buɗe kafofin shiga zuwa biranen Khartoum da Omdurman domin samar da kayayyakin agaji ga waɗanda yaƙin ya ritsa da su, kana da ba da kariya ga cibiyoyin kiwon lafiya da sauran wurare masu muhimmanci ga rayuwar fararen hula. Wannan dai shi ne karan farko da wakilan shugaban rundunar sojojin ƙasar ta Sudan Abdul Fattah al-Burhan da shugaban rundunar gaggawa ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo za su yi ganawa ta gaba da gaba tun bayan da rikici ya ɓarke a tsakaninsu ranar 15 ga watan jiya na Afrilu. A yau Asabar, Iran ta hallaka wani mai adawa da manufofinta ɗan asalin ƙasar Sweden mai suna Habib Farajullah Chaab. Hukumomin na Iran sun ce Habibu Chaab na shiga aikace-aikacen ƙungiyar 'yan Ahwaz masu fafutukar aware daga Iran. Gidan talabijin na ƙasar ya ce ƙungiyar ta ƙaddamar da hari a kan sojoji a shekara ta 2018, al'amarin da ya sanadiyyar mutuwar mutane 25 a lokacin. Jami'an tsaro na Iran sun taɓa tsare Habibu Chaab a ƙasar Turkiyya a shekara ta 2020. ko da yake ba a fayyace dalilan kama shi ba a wancan lokaci. Tinire Sweden ta bayyana damuwa game da matakin mahukuntan na Iran akan Habib Chab, ko da yake dama dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami biyo bayan zartar da ɗaurin rai da rai da hukumomin Sweden suka yi a kan wani jami'in ƙasar ta Iran saboda rawar da ya taka wajen kashe fursunonin siyasa a Iran a shekarar 1988.
To madalla an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yau ne ake gudanar da bikin bada sandar girma ga Sarki Charles na uku na Ingila a fadar Westminster da ke birnin London, domin ya gaji mahaifiyarsa sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wadda Allah ya warasuwa a bara. Mun tattauna da Muhammad Gali Abdulkadir wanda yanzu haka yake a can birnin London domin jin wane ne Sarki Charles, kuma wani tasiri naɗin nasa zai yi ga ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka.
Shi Charles wato ba wani bane ɗa ne ga ita Queen Elizabeth, kuma shi ma kansa sarki ne tun wato tana sarautar ma kafin ma Allah ya karbaranta. Wato ai kusan ina jin shi ne ma ke yawancin yin wasu abubuwa. Sai mu ga cewa wato mutum ne wanda yake sarki ne misali, kuma yarima ne, sannan kuma mutum ne wanda yake yana son yanayi mai kyau a duniya ayin wannan wato gurɓatar da duniya ta yi. Yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an samu canji, sannan kuma mutum ne mai son noman wato dabbobi da kuma noman abinci wato mai kyau wanda yake ba zai bai tare da irin wannan agubar da ake sawa ta yanzu wanda yake bunƙasa abinci ya yawa kaga iya yawa, amma kuma a gaskiya idan ka sa ka duba shi a ga cewa yana da misala.
Wani abin da ya ji hankalin mutane shine an ce wannan kaddamarwar karon farko ta kunshi addinai daban-daban, ciki har da addinin Musulunci da addinin Buddha da duk wani addini da ka san yana da wani tasiri a duniya, yana cikin waɗanda za su yi ba da gudunmuwa a wannan bikin da za a yi. Me hakan yake alamtawa?
Wato kwarai da gaske, wato dabara ta jawo mutane jiki, wato yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda yanzu idan ka duba Burtaniya ta riga ta canza, ba Burtaniya ce ta da ba. Akwai musulmi da dama a cikin ƙasar nan, wanda ana magana cewa kamar akwai musulmi sun kai kamar miliyan 5 a Burtaniya ko fiye ma da haka a gaskiya. Sannan kuma sauran addinai su kansu wato suna da dama, amma ba idan ka cire wato Christianity, Musulunci shine ke biye wajen yawan ainihin wato mabiya addinai. To wato Britain ta canja, saboda haka komai yana canjawa. Shi kuma wato Prince Charles, wato yarima Charles, wato yana sha'awar jawo wato mutane baƙaƙe ne wato madafa addini a jiki, ka gane, ba tare da sun ji kamar cewa ba a yi tare da su ba.
Wannan biki za a ce ana yin shi kaman daga ƙarni sai ƙarni, za a iya ce kaga bikin da aka yi na ƙarshe shine na kaddamar da ita marigayya sarauniya Elizabeth a wani ƙarni ne, yanzu kuma an shigo wani sabon ƙarni wanda za a kaddamar da shi Sarki Charles. Ko me ya bambanta wannan da na sauran da aka yi a can baya?
Wato bambancin shine lokacin ita bata, wato na farko ba ta tsammanin cewa a lokacin da aka naɗa ta a lokacin da ya kamata ta yi mulki, saboda mahaifin nata kaga wato Allah ya masa rasuwa, ita ba ta shirya ba, kuma ba shirya ta ba. Alal misali, ka gani, to shi kuma Charles a yanzu sarautar ci gaba ne kawai a wajensa, saboda ya daɗe a kanta yana yi. Ita kuma a lokacin ba ta ma tsammanin cewa a wani lokacin, wato ina ganin kamar abubuwan da take fara a da cewa ta yi tsammanin cewa kafin ta hau ragaman mulki za a yi shekara kamar 15-20 a lokacin da ake naɗa take nan ba take magana. So kaga ɗaya daga cikin abubuwan wato da suka ba mutane mamaki kenan da kuma cin da aka samu. Sannan ko abu na biyu shine wato a wannan karnin kaga namiji ne, wancan lokacin kuma mace ce, ka gani?
Na'am.
To sannan kuma irin rudanin da ake da shi kamar misali na cikin gidan sarauta a lokacin babu shi komai lami lafiya, amma yau in ka sa ka duba shi daga cewa wato akwai matsala ba kamar ma tsakanin wato mai yayin nashi guda biyu.
Na'am, a ƙarshe wani irin tasiri kake ganin ko kuma ci gaba ko kuma alfanu kake ganin shi wannan sabon sarkin zai haifar musamman ga mu ƙasashen mu nan na yar Afirka da waɗanda ita ƙasar ta Burtaniya ta yi ma mulkin mallaka har ma da makwabtansu waɗanda ba ita ce ta yi musu mulkin mallaka ba.
Wato yes, wato ba shakka za a sami ci gaba ƙwarai da gaske. Prince Charles yana da ilimi ƙwarai da gaske akan ƙasashen duniya. Tun ma ba waɗanda Birtaniya ta mallaka ba. Kaga shi ne shugaban Commonwealth wanda wannan kungiyar abinan da ta kunshi dukkan wani wanda yake har ma ba wanda ba Birtaniya ta mallaka ba. Suna cikinta. To shi ne ya shekaru da shekaru yana wato jagora wannan kungiyar. To kaga wannan kuma kungiyar ita ce take ba wato mutum dama da kuma sanin abinda sauran kasashe ke ciki. To saboda haka wato kusan abinda yake faruwa a sauran kasashe Yarima Charles ya riga ya sani, sannan kuma ya riga ya yi musu alƙawari na cewa zai tabbatar da cewa wannan relationship da ake da shi ya ci gaba, sannan kuma duk wani taimako da ya kamata su yi wa kasashe da suke a cikin wannan kungiyar za su yi.
Muhammad Gali Abdulkadir kenan mai fashin baki da yanzu haka yake a birnin na London. Yanzu kuma ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Juma'a cewa ɗan kwanakin da suka gabata ya gudanar da taruka daban-daban da shugabannin duniya. Kuma ganawa ta bayanin ita ce ganawarsa da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Ƙasar Amurka. A jawabinsa na yau da kullum ga al'ummar ƙasar, Shugaba Zelensky ya ce a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke tallafawa Ukraine tamkar taimakawa kansu ne. Muna yin duk mai yiwuwa sanar da duniya ta san halin da Ukraine ke ciki, su fahimci Ukraine kuma su agazawa Ukraine, domin yin hakan kariya ce ga ƙasashen duniya, a cewar Shugaba Zelensky. A hannu guda kuma Rasha na fatan kwace birnin Bakhmut nan da kwanaki uku masu zuwa. Sai dai kwamandan runduna ta musamman da ke fafatawa a yankin ya yi barazanar janye dakarunsa muddin hukumomi a Moscow ba su samar da ƙarin muhimman kayayyakin yaƙi ba nan da ranar 10 ga wannan wata na Mayu. A wani sautin bidiyo da ya fitar a jiya Juma'a, kwamanda Yevgeny Prigozhin ya zargi manyan kwamandojin rundunar da nuna halin ko'in kula da rashin nuna ƙwarewa da ƙwazo a aikin soja. An sami kyautattun yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin ƙasar Hong Kong, sai dai ƙwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida na fuskantar ƙalubale a yankin. A wani rahoto da ta wallafa game da 'yancin 'yan jarida na shekara-shekara, Ƙungiyar Kare Haƙƙin Ma'aikatan Yaɗa Labarai da Aikin Jarida ta Duniya, wato Reporters Without Borders, ta ce Hong Kong ce ta zo ta 140 a jerin ƙasashe 180 na duniya. Rahoton ya ce an samu kyautatuwa ta fuskar mutunta kafofin labarai a wasu wurare na ƙasar, idan aka kwatanta da makin da wannan yanki na Hong Kong ya samu ta wannan fuska a bara. Sai dai rahoton ya ce Hong Kong na samun koma baya tun bayan kaddamar da dokar al'amuran tsaro ta ƙasar a shekara ta 2020. Kaddamar da dokar ya biyo bayan yaduwar zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati, ko da yake hukumomin ƙasar ba su fayyace alƙiblar dokar ba, amma dai sun yi amfani da ita wajen kamawa tare da garkame waɗanda ke caccakar manufofin gwamnati, ciki kuwa har da 'yan jarida.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu.
Hukumomin tsaro a yankin kudancin Najeriya na jagorantar wani shirin sulhu tsakanin Fulani makiyaya da jama'ar yankin domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da ake ta'allakawa ga Fulani makiyaya da kuma ramuwar gayya daga al'ummomin yankin. Wannan shirin ne ya haifar da wani gagarumin taron shugabannin kungiyoyin Fulani daga yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas domin suka gudanar da wani taro tare da manufar samun nasarar shirin na sulhu. Daga Fatakwal ga rahoton Lamido Abubakar.
Hankulan mahalarta taron da ya karkata ne musamman akan zargin da ake yi wa Fulani na kai hare-hare ga manoma, haka kuma su ma Fulani sun zargi ana kai musu hare-hare kan dabbobinsu tare da hana su kiyo. A wurin taron da shugaban kungiyar Fulani a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin Najeriya Alhaji Ya'u Magodi ya gabatar da jawabinsa a cikin harshen Fulatanci, ya ce
Ilu me e buto goto vi awai ko a gam otong o nadan kejo o ga otong o kazawul o ga otong o wati kaza.
Yana cewa ne zamantakewa ta yi tsami matuka musamman tsakanin manoma da makiyaya a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya. Yace muna bukatar samar da maslaha kuma muna kira ga kowa da kowa da a kyautata zamantakewa. Alhaji Muhammad Adamu shine sakataren kungiyar ta Fulani a yankin na kudu maso gabashin kasar, yace
an cimma matsaya kan cewa Fulani makiyaya mazauna wannan bangare na Najeriya za a bada hadin kai ga hukumomi ga sarakunan gargajiya saboda a kauce ma duk abubuwan da za su kawo zaune tsaye tsakanin makiyaya da 'yan ƙasa a wannan ɓangare.
Rikice-rikice dai tsakanin Fulani da manoma a kudu maso kudu da kudu maso gabashin Najeriya ya yi jallin hasarar ɗimbin rayuka da kuma dukiyoyi. Gwamnonin yankunan guda biyu dai sun yi ta bijirowa da dokoki na hana kiyo a birni da kuma gonaki bisa hujjar su ta tsaron yankunansu. Mahalarta taron dai musamman ma masu gonaki sun koka kan yadda makiyaya ke kai musu farmaki.
My name is Comrade Godwin Erahon. Head has brought in some young herdsmen, most of them bearing.
Wannan yana cewa ne sunana Comrade Godwin Erahon. Yace muna ganin matasa musamman na Fulani dauke da miyagun makamai kama daga bindigogi suna zuwa gonakinmu kuma sukan kai hare-hare. Muna cikin wani mawuyacin hali, sun lalata muna amfanin gona, akwai batun cin zarafin matayenmu, musamman ma akwai wata yarinya 'yar shekara 15 da aka ci zarafinta. Amma dai tunda batu ne na sulhu, za mu rungumi zaman lafiya. Shi kuwa wannan ya ce.
In my community Ologbonugbu, we say make we go block them for a way, make they not dey.
Yana cewa ne muna fuskantar hare-haren Fulani makiyaya musamman a yankunanmu, kuma akwai dimbin hasarar rayuka da dukiyoyi, kuma muna tabbatar muku da cewa an lalata muna amfanin gona. Amma da yanzu tunda magana ce ta sulhu, a tabbatar da an samu zaman lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ita ce take shiga tsakani. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Ta gaida Lamido Abubakar. A jamhuriyar Niger, wata kungiya ta ƙasa da ƙasa mai shalkwata a Saudi Arabia ta soma wani aikin gagarumin aikin rashin lafiyar idanu kyauta ga al'ummar ƙasar. Wakilinmu Haruna Mumman Bako ya duba mana yadda aikin ke gudana a yankin birnin Kwanni.
Makasudin yin haka na nasaba ne da lura da cewa al'ummar kasar musamman waɗanda suka mayanta na fama da matsalolin gani kasancewa shekarunsu sun habra 50 a duniya. Malam Kamilu ɗaya ne daga cikin membobin kungiyar ta Albasar mai gudanar da wannan aikin kyauta.
Sunana Kamilu, wannan gangami ne na aikin ido kyauta wanda wannan kungiya da ake ce mata Albasar International Foundation da take da office ɗinta Maradi ta kawo wannan aiki garin Kwanni, kuma wannan aiki an zo a yi shi ne kyauta. Duk wani wanda ya zo da matsala ta ido za a duba shi kyauta, wanda yake buƙatar magani a bashi kyauta, wanda yake buƙatar gilashin karatu a bashi kyauta, sannan waɗanda suke buƙatar aiki za mu shigo da su nan gurin kamar yadda ka gani, a sake musu gwaje-gwaje. Kaga nan za a yi musu gwajin jini a tabbatar ba su da irin cututtukan nan ta hawan jini, ciwon siga da sauran cututtuka dai wanda suke iya yaduwa. Sannan akan musu wasu gwaje-gwaje domin a tabbatar da ingancin aikin, sai mu tura su kuma ɗakin da ake yin tiyata a yi musu aiki, wanda washe gari insha Allah muka bude musu ido za a ga kowa ganin sa ya samu.
A dai garin birnin Kwanni a jikin jihar Tawa ne mutane suka yi cincirin domin su da mata domin cin gajiyar wannan aikin na gyaran idanu kyauta, inda suka cika babbar asibitin Gunduma inda ake gudanar da wannan aikin.
Abdu Iro tun daga Abale mai komandan, Allah ya kawo mu nan Kwanni wurin gyaran ido insha Allah. Alhamdulillah, mu yi ma Allah godiya bisa ga gwamnatin Nijar ta kula ga abin ga hakkin mutane, ana gyara ido da ya kamata don mutane sun taru. Ka gani yanzu lamba ta 162 nake na samu takarda ta
sahiya. Mun yi horin ciki, mun yi murna da gazar kuwa da kun kai mana au domin a gyara mana su. Mun jima mana hawa makan don hattawa mun ka zubara ban mu samu ba, koyo Allah ya kama kuma mun yi horin ciki, mun yi murna.
To da gidan idan mun ga bidan ku an kai ai muna ubangiji Allah shi muku albarka, mun ji dadin haka. Dan dan mutum a wurin ga mutum 500 kuma kowa ya Allah ka sa sama aiki.
Ita dai wannan kungiyar ta Albasar tana yin wannan aikin kyauta wa talakawan kasar domin tallafawa hukumomin jamhuriyar Nijar a ayyukan su na kyautata kiwon lafiyar al'ummar kasar, a cewar Malam Kamilu da ya mana bayani game da inda wannan kungiyar ke samo tallafi. Ba karo na farko bane take wannan aikin a cikin wannan jihar ta Tawa, musamman a birnin Kwanni.
Ita wannan kungiya ta Albasar International Foundation ita ke nemo ayyukan nan daga kasa mai tsarki, sannan sai a turo da shi irin wayannan kasashen namu a taimaka su. Amma dai tunda muna da asibiti a nan Maradi, su daga asibitin Maradi su suke duba su ga wannan gari ya kamata a kawo wannan aiki, kuma cikin ikon Allah sai ga ana samu masu irin wayannan matsala a yankin Kwanni. Dalilin da yasa kenan aka sake kawo wannan aiki a nan Kwanni, an saba zuwa duk shekara ana zuwa kaman so daya so biyu so uku, ya danganta da yawan ayyukan da aka samu.
Hukumomin Gunduma da manyan ma'aikata na Gunduma da suka wakilci gwamnan jihar Tawa da mukarrabansa sun halarci su ma wannan aikin, inda suka isar da godiya shugaban kasa da prime minister da ma ta membobin gwamnatin wannan kasar game da wannan kokarin da kungiyar ke yi don inganta lafiyar al'ummar jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To gaida na birnin Kwanni, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata, a yau wannan shiri zai duba wani rahoto ne da sashen hukumar 'yan sanda mai kula da kai kawo motoci ya fitar akan adadin mutane da suka mutu sakamakon hatsarin ababen hawa a cikin watanni uku farkon wannan shekara. A cewar sashen 'yan sanda mai kula da harkokin motoci, mutane 544 ne suka mutu tsakanin watan Janairu zuwa watan Maris na wannan shekara. Tuni kuma mutane da suka samu raunuka sun kai 3,697 waɗanda suka samu raunuka iri daban-daban. A cewar wannan rahoton, kimanin hatsarin ababen hawa 3,340 ne suka faru tsakanin watanni uku farkon wannan shekara, da suka hada da motoci 5,722. Sai dai masana harkokin sufuri da kai komin motoci a Ghana sun ce an samu raguwar hatsarin ababen hawar da kashi 15 da 'yan kai idan aka kwatanta da wannan lokacin a bara. Amma duk da haka, waɗannan alƙaluma da rahoton ya bayyanar sun daga hankalin al'umman ƙasar. Isa Ali, shugaban kungiyar VALD mai fafutukan kare hatsarin ababen hawa a kasar Ghana, ya min tsokaci akan yadda su masu ruwa da tsaki a wannan fanni suke kallon waɗannan alƙaluma.
Haka ne, sai mu ce kamar yadda kai magana shine an samu, sai mu ce ragewa kenan 15. Gaskiya ne, saboda shirin da an ka aje mun imani kaman cikin ma sai mu ce watanni na uku fudu zuwa shida shine from April zuwa June muna zato kaman zai zo kasa, saboda yanzu kamar yanda mun ka soma advocacy kenan muke kiran gwamnati, yanzu in ka shigo manyan titi kowane junction kowane wurare inda zaka ga traffic light duka akwai dan sanda, ba su yi yawa ma ba, kana ga biyu na wurin kuma suna rike da baburu. Su ma yanzu an ba su motoci, shine wanda ake ce baburu, su ma yanzu kowane junction kaje cikin Accra duka kowa na da shi, wannan ana kiran su visibility kenan, police visibility yanzu ko ina. So ko dan motan da ko dan baburun da ya ketare traffic light ko yayi laifi kan hanya ko ya nisan gudun shi yake, dan sanda kuma na bayan shi, saboda shi ba sai mu ce rage wanda mun ka samu ba rage wa yazo haka bane, mun samu ci gaba ne saboda irin sai mu ce matakai yanda shi sabon IGP da mun ka samu kenan da ya aje, kuma muna farin ciki da wannan. To kuma mun san cewa kaman niyan mu ne ma aikar ayi rashi ko rai guda ma kan titi, amma mun ce da alhamdulillah an samu dai dan ci gaba kada.
An ce an samu raguwar wurin kashi 15% na hatsarin idan aka kwatanta da bara, wato shekarar da ta gabata kenan. To kana ganin hakan na nufin wannan shekara za a samu saukin hatsarin ababen hawa kenan, duk da cewa dai mutanen kasa ba su ji daɗin waɗannan alƙaluma ba?
Ababen da kamar yadda na fadi, shi rage wanda an kai kashi 15 matakai ya an ka aje, yanzu abinda muke kiran gwamnati ta yi ne shine akwai sai mu ce cameras kenan da wasu na'uran da an ka aje kan titi, muna son wadannan kuma su yi aiki. In wadannan kuma na aiki, sai kaga kamar mun samu ci gaba sosai. Yanzu zamani ya kai da ake amfani da computer da cameras da ababai, sannan saboda in jama'a ko mu ce matukan motoci ko waɗanda ke amfani da titi yanke tare titi, in sun ka san da zama kama ababen da suke yi ko laifuffukan da suke yi kan hanya, in dai camera za ta record, in an ka kai mai shi kotu sai a buga ma mai shi wannan camera, ina gan kama wannan zai kawo mana ci gaba. Saboda ba a cameran, kaga kama in dai wani yayi laifi sai kaga kaman dan sanda ya kusa da shi ya anshi wasu kudade kanana, sai kaga an bar mi shi ya wuce. Yanzu ababa sabon da muke son aiki na, yanzu gwamnati ta aje kamarori da dama, muna son wannan kamarori su yi aiki. Ko ma in man ka zo ba a dan sanda, wannan kamera ma daga control room an iya ayi amfani da wannan kamera a kai kotu. To in wannan jama'a duka sun ka gane kam a'a, ko ba dan sanda ma akwai kamera kenan, akwai na'uran da ke record ababen da muke yin kan titi. Insha Allah wannan kuma ya bari mu samu ci gaba sosai, kuma ya rage mana hasarin da anke samu kan titi.
Za mu dakatar da tattaunawa da muka yi da Isa Aliyu, sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batun. Yanzu a madadin shi bakun namu Isa Aliyu, shugaban kungiyar VALD mai fafutukan kiyaye hatsari a kasar Ghana, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Dadi Balawe wanda ya shirya mana sautin wannan shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Makeri, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yawa safar an fara bukukuwan bada sandar girma ga Sarki Charles na uku a fadar majami'ar Westminster Abbey da ke tsakiyar birnin London.
bangarorin da ke fada da juna a Sudan sun tura wakilai zuwa Saudi Arabia domin tattauna yadda za a samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta. An sami kyautatuwar yanayi kadan ta fuskar mutunta yancin yan jarida a yankin Hong Kong, sai dai kwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida na fuskantar kalubale a yankin.
To masu saurare, da haka muka kawo karshen wannan shirin namu, sai idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, karfe 8 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da kuma wanda ya bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin, nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.